الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترى قوات الربيع الأول Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 14 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 58 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da hadithin Gadir hadithul Gadir wanda yana daga cikin wato dalilan da Shi'a suke riko da shi wajen ganin Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ya fi cancantar zama khalifa bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da Abu Bakar fiye da Umar fiye da Uthman radiyallahu anil jami' to mun karanta hadithin shi hadithin Zaid bin Arqam wanda cikin sa yayi bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tashi ya musu huduba a wajen wani ruwa da ake kira Khumman tsakanin Makka da Madina ya gode wa Allah ya yabi Allah yayi wa Allah jinjina da kirari yayi wa'azi yayi fadakarwa a ciki yake cewa ya ku mutane kiris ya rage a aiko min manzo daga Ubangiji na ni kuma na amsa amma koda na tafi zan bar muku wasu nauyayen abubuwa guda biyu wanda ba za ku bata ba matukar kun yi riko da su akwai littafin Allah cikin sa akwai shari'a da haske ku yi riko da littafin Allah ku kankame shi ya kwadaitar kware game da riko da littafin Allah sannan kuma ya ja kunne game da girmama iyalan gidansa alu baitihi wato wannan shine hadithin Gadir to mun tattauna game da me ya faru har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadithin wanda a ciki har an samu ruwayoyi kamar ruwaya da tazo daga wato wasu ziyadat din da aka samu kamar hadith wato ruwayar man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kamar yanda wannan ziyadat din tazo cikin sahihu muslim wato at-tirmidhi imam ahmad nasa'i da al-hakim man kuntu maulahu fa aliyun maula akwai kuma wata ziyada din allahumma wali man walahu wa adi man ada wansur man nasarahu wa khazul man khazalahu wa adir alhaqqa ma'ahu haythu dara wannan wato akwai karakaran da kamar yanda muka tattauna ba su inganta ba ta fuskar isnadi shi kansa wannan allahumma wali man walahu wa adi man adahu ziyada ce da wasu malaman sun ce ta inganta wasu kuma ba su inganta ta ba amma fadin sa unsur man nasarahu wa khazul man khazalahu wa adir alhaqqa ma'ahu haythu dara wannan ziyada ce wanda take ta ƙarya da aka jingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada ba To bayan mun karanta wannan ruwayoyin sai malam ya gaya mana sababin dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ga Sayyidina Ali. Mun faɗi dalilai kamar guda biyu ko akwai hadisin Buraida inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su dai ɗan Shi'a suna ganin cewa Annabi ya tsaye da mutane a wani guri da ake kira wato Ghadir Qum a tsananin zafin rana a Juhufa, wanda akwai adadin ainihin wato sahabbai da yawa a gurin, kuma dama a yanda su suke faɗa su Shi'a wannan ita ce gurin da alhazai suke rarrabuwa a nan Ghadir Qum, daga nan kowa ya koma ƙasarsu. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane a nan ba dan komai ba sai dan ya bayyana wa mutane cewa man kuntu maulahu fa aliyun maula. Suka kuma fassara wannan hadithin da cewa duk wanda Annabi yake shugabansa to Sayyidina Ali ma shugabansa ne. To amma zance mafi inganci al'amura guda biyu ne, sababa guda biyu suka jawo Annabi ya faɗi wannan. Sababi na farko kamar yadda muka karanta, Khalid bin Walid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi domin yayi yaki a kasar Yaman. To bayan an gama an tattara ganima, Sayyidina Khalid ya aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a turo wanda zai karbi khumusin ganima. Ina fata an gane. Sai Annabi ya aiko Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zo ya raba ganima ya dauki khumusi. To a cikin khumusin da zai je kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan ruwaya din Sayyidina Ali ya ga wata kuyanga cikin wannan khumusin da aka raba, da haka sai ya dauke ta a matsayin shi ya zabe ta a matsayin rabansa a khumusi, da haka har ma yake banta da ita ya sadu da ita. To wannan abin ya sa irin su Buraida bin Khusayb basu ji dadi ba, yace wannan ya sa masa kyamar Sayyidina Ali duba da irin abin da Sayyidina Ali, dan haka har ma yake cewa Khalid ala tara ila hadha. To lokacin da ainihin wato suka hadu suka dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya fada Annabi sallallahu alaihi wasallam, har sai Annabi yake tambayar shi Buraida cewa yanzu ba ka san Ali kenan, yanzu dalilin abin da ya faru kana kyamar kana kin Sayyidina Ali, yace gaskiya ina kin sa. To shine aka ce anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa kar ka ki Sayyidina Ali, domin yana da haƙƙi a cikin wannan khumusin fiye da abin da kaga ya dauka. To anan ne aka ce Annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maula. Sababi na biyu kamar yadda muka karanta shine game da hawara kuman zakka. Da aka tattaro zakka a kasar Yaman, aka shugabantar da ainihin wato Sayyidina Ali wajen karbar wannan zakka. To ya hana su sahaura kuman, sun so su haura kuman zakka, Sayyidina Ali ya hana. A wata ruwaya kuma wasu suturori da aka samu da kayan sanyawa suka so tun anan su fara dauka, su sa Sayyidina Ali ya ce ba zai yi ba, ya hana. To bayan Sayyidina Ali ya tafi, kafin ya tafi sai shugabantar musu da wani cikin su, yace ya ci gaba da jagorantar su, amma fa kar a hau wannan raƙuma ko kuma kar a sanya wannan kaya har sai an iso wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To anan ne aka ce bayan Sayyidina Ali ya tafi, shi kuma wanda ya zama na'ibin Sayyidina Ali sai ya ba da dama aka hau waɗannan raƙuma. To bayan sun haɗu da Sayyidina Ali sai ya ga alamun raƙuman nan an hau su, Sayyidina Ali ya nuna bai ji daɗi ba, ya yi faɗa. To shine suke ganin Sayyidina Ali ya yi kaushi da yawa, ya tsananta, dabbobin nan dan an hau su menene? To anan suka faffaɗi maganganu. To shine anan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda muka karanta hadithin Sa'ad bin Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa ma ya Sa'ad bin Malik ba'da qawlika li akhika Ali, yake cewa ka kame, ya kai Sa'ad bin Malik ka kame wasu zantuttukan naka da kake faɗa game da Sayyidina Ali. Har manzo Allah yake ce masa fa wallahi laqad alimtu annahu ahsana fi sabilillah, yace na rantsa da Allah na san Sayyidina Ali yayi abun azo a gani a cikin musulunci kuma dan Allah. To wannan kusan sune ruwayoyin da aka samu wanda sune dalilin fadin wancan hadithin na Ghadir. To mun ci gaba da warware wannan mas'ala lokaci ya cin mana, mun tsaya a gabar kenan. Hadha huwa al-amr alladhi kana sababul hadith, dayan abubuwan nan guda biyu ko duka sune sabubban fadin wancan hadithi. Hum takallamu fi aliyin, sun yi maganganu game da Sayyidina Ali, dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta magana har sai da aka kamo hanya za a taho Madina. Annabi bai yi maganar ba sallallahu alaihi wasallam a Makka, Annabi bai maganar ba a Mina, a Arfa ma bai yi ba. wanda mafi yawan mutane da suna gurin har sai da yaga an kamo hanya za a dawo Madina domin abin ya shafi iya mutanen Madina ne kawai. Wannan duk mun tattauna satin da ya wuce, kun kiyaye? Yawwa. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghadir qum fil juhufa. Wannan ghadir qum din wani wuri ne a cikin juhufa. Wa hiya tab'udu an makkata taqriban 250 kilometer. Wato ita ghadir qum tana dan nesa kadan daga garin Makka, wato kimanin kilomita 250. Wato daga Makka zuwa ghadir qum din wato tazarar zai kai kamar kilomita 250. Fala yakunu mubtaraqul hajij ba'idan an Makka. Marabar alhazai ba za ta zama ta yi nesa da garin Makka ba. Aksara min 250 kilometran abadan. Ba zai taba yiwa ba har abada a ce inda alhazai za su rabu kowa ya koma kasar su. Yayi nesa da garin Makka tsawon kilomita 250. Kun san a can baya na? Mun tsallake. To. Wato gaskiya ne. Jazakumullahu khairan. Yake cewa wallazi yaqulu innahu mubtaraqul hajij kadhabun. Yawa wannan magana ma za ta fi fitowa ba. Yake cewa ghadir qum din nan yana nesa da garin Makka da kilomita 250. Wallazi yaqulu innahu mubtaraqul hajij. Wato wanda yake cewa ghadir qum nan ce marabar alhazai, daga nan ne alhazai suke rabuwa kowa ya tafi garin su. Kazzabun, to makaryaci ne. Kun ga can baya su Shi'a suna cewa ghadir qum nan ne marabar alhazai, daga nan ne kowane alhaji yake komawa yankin su. To sai malam yake ce mana wanda yace ghadir qum nan ce gurin da alhazai, wato nan ne marabar alhazai inda alhazai suke rarrabuwa kowa ya koma yankin su ko garin su, to wannan magana ƙarya ce. Domin ba zai yi ba a ce marabar alhazai inda suke rarrabuwa yayi nesa da inda suka yi ibada garin Makka har tsawon kilomita 250. Domin kaga wani daga Makkan garin su yana kusa da Makka, in aka ce sai ya zo ghadir qum daga nan kuma za a rabu, kenan sai ya sake mi'ara kuma baya kuma koma sannan ya tafi yankin su. To wannan magana ta cewa ghadir qum daga nan ne alhazai suke rarrabuwa kowa ya tafi yankin su, wannan magana ƙarya ce. لانه مجتمع الحجيج مكه لان مجتمع الحجيج مكه domin gurin rarrabuwar alhazai a Makka ne, da an gama aikin haji to daga Makka ne kowa yake kama hanya ya tafi garin su, ba ghadir qum ba. An gane ko? Yake cewa fala yakunu mubtaraqul hajij ba'idan an Makka am makkata aktsara min 250 kilometra abadan. Ba zai taba yiwa ba a ce marabar alhazai inda alhazai suke rarrabuwa yana nesa da garin Makka da kilomita 250. Fa inna ahla Makka, domin mutanen Makka ya bi kauna fi Makka ta sufa a garin Makka za su zauna. Yanzu misali an gama aikin haji, yan garin Makka kowa ba gidansa zai shiga ba, to yanzu ka ce ghadir qum nan ce daga nan alhazai duk suke rarrabuwa, kenan har mutumin Makka sai ya fito ya baro garin Makka da kilomita 250 ya je ghadir qum, sannan ai sallama da alhazai wannan ya tafi shi kuma ya kuma dawowa garin Makka? Ko kun fahimci me malam yake so ya fito da shi? Kaga kenan maganar ta fi kama da ƙarya. A ce ghadir qum so suke su nuna cewa duk alhazai a wannan shekarar suna nan, annabi ya faɗi wannan hadisin. Su Shi'a abin da suke so su nuna a cikin wajen sama da mutum 100,000 annabi ya faɗi wannan cewa sayyidina Ali shine zai zama khalifa bayansa, saboda annabi anan yace man kuntu maulahu fa aliyul maula. To sai malam yake so ya ƙaryata maka wannan magana cewa iya mutanen Madina ne kadai annabi ya faɗi wannan hadisin a cikin su. Mutanen Makka sun yi zaman su a Makka, mutanen Yaman sun tafi Yaman, mutanen Iraki sun tafi Iraki, iya waɗanda za su tafi Madina ne sai da aka kamo hanya za a taho Madina. To shine annabi ya yada zango a nan ne, bayan an huta ya yi dogon bayani a nan ne ya shigo da maganar sayyidina Ali, a nan ya faɗi man kuntu maulahu fa aliyul maula. Da haka wannan ghadir qum ba daga nan alhazai suke rarrabuwa kowa ya tafi garin su ba, daga garin Makka ne kowa daga nan ake rarrabuwa kowa ya kama nahiyar sai ya tafi. Mafhum? fa inna ahla makkata yabquna fi makkah, domin mutanen makka su an gama aikin haji zasu yi zaman su ne a garin makka, wa ahlu taif mutanen taifa yarji'una ila taifa, daga nan makka ne suke juyawa su tafi zuwa taifa, wa ahlu yaman mutanen kasar yaman ila yaman, su ma dai daga makka suke tafiya su kasar su yaman, wa ahlu iraqi ila iraq, mutanen iraqi su ma daga makka ne suke tafiya zuwa kasar su iraqi, wa hakaza, haka dai kowa aini wato kullu man anha hajjahu, duk wanda ya gama aikin hajjin sa yarji'u ila baladihi, yana komawa ne zuwa garin su daga nan garin makka, wa kadhalika alqaba'ilul arabiyya, haka sauran kabilul larabawa, tarji'u ila madaribiha, kowace ta kan koma gurin kasuwancin ta, tunda ya zama kaman wata wato baje koli ta duniya, tunda kowa yakan taho da haja, mutun yayi aikin haji kuma ya sayar da haja din sa, da haka ainihin wato kabilin larabawa daga nan garin makkan bayan an gama aikin haji kowannan sai yake komawa zuwa inda ya saba yin kasuwanci, shine madaribiha, wuraren kasuwancin su. Falam yakun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ahlul madina, kenan babu wa'inda suka rage tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisin, sai wa'inda mutane, sai mutanen Madina. Kun fuskanci wannan? Babu wa'inda suka rage tare da annabi lokacin da annabi ya faɗi wannan magana, sai iya mutanen Madina. Maganar gadiru kum daga nan aka rarrabu ba gaskiya bane. Wa man kana ala dariqil madina, sai kuma wanda garin su yana kan hanyar Madina, fakat su kadai suka rage tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, daga mutanen Madina sai wanda hanyar garin su ko hanyar inda zashi yana kan hanyar Madina. Wa humul ladina khataba fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, to sune fa wanda annabi ya magana a cikin su, faqala a cikin su yace man kuntu maulahu fa aliyun maula, duk wanda na zama masoyin sa to aliyu ma masoyin sa ne, shine fasara hadithin. والاختلاف بين اهل السنه والشيعه في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في الثبوت, بمبنشي da sabanin da aka samu tsakanin ahlus sunna da shi'a game da fahimtar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ne, la fi thubut, ba akan tabbatar maganar ba, lalle maganar man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ta tabbata, da ahlus sunna da shi'a duk sun tabbatar da wannan, amma kalmar man kuntu maulahu fa aliyun maulahu me take nufi, to anan ne aka sha bamban wajen fahimtar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin sunna da shi'a. Kun fuskanci wannan? Kenan ainihin gundarin hadithin ba shi ake sabani ba, hadisai wato littafan ahlus sunna da yawa duk mun karanta sun kawo wannan hadisin man kuntu maulahu fa aliyun maula, da haka mas'alar ba game da tabbatar hadisin ba, hadisi ya tabbata, amma ma'anar hadisin to anan ne aka samu bambanci. Ahlus sunna suka bambanta da shi'a a fahimta, fa shi'atu, shi'a su yaquluna, suna cewa ne man kuntu maulahu fa aliyun maula, ay man kuntu waliyahu fa aliyu walihi, da suka tashi fassara wannan hadithin man kuntu maulahu fa aliyun maula, sai suka ce ma'anar hadithin su a fahimta su, man kuntu waliyahu, duk wanda na zama jagoransa shugabansa, fa'aliyun walihi, to sayyidina Ali shi ma shugabansa ne, in har ka yadda manzon Allah shugabanka ne to sayyidina Ali ma shugabanka ne, haka suka fassara wannan hadithin. Wa ahlus sunna yaquluna, su kuma ahlus sunna suna cewa, inna mafhuma qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, abinda hadisin annabi ko maganar annabi ake fahimta daga gare ta, man kuntu maulahu fa aliyun maula, ay al muwalatu allati hiya an-nusratu wal mahabbatu, man kuntu maulahu, duk wanda na zama masoyinsa, fa aliyun maulahu, to sayyidina ali ma masoyinsa ne, domin kalmar al muwalatu tana nufin an-nusratu, taimako, wal mahabbatu, da soyayya, wa akasuha, akasinta kuma al mu'adatu, kiyayya. Kun fahimta? Shi'a suka ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, ma'anar hadisin suka ce man kuntu wato walihi fa aliyu, man kuntu waliyahu fa aliyun fa walihi, duk wanda ni ne shugabansa to aliyu ma shugabansa ne, wannan ita ce hujjar shi'a, cewa to ga annabi ma ya ce duk wanda shi annabi shugabanka ne to aliyu ma shugabanka ne, kaga a wannan annabi ya tabbatar da sayyidina ali shine shugaba bayan ya bar duniya, ahlu sunna suka ce a'a gaskiyar magana kalmar maula din nan ba ta shugabanci bace ta soyayya ce da taimako domin kalmar daga almuwalatu ne almuwalatu kuma tana nufin annusuratu taimako wal mahabbatu da soyayya sai zama kishiyar almuwalatu shine almuadatu almuadatu ba kiyayya kenan ba kishiyar kiyayya shine mai soyayya da haka duk wanda na zama masoyinsa to Aliyu ma masoyinsa ne kaga ba magana shugabanci a cikin wannan magana Allah ya sa an fahimta wadhalika dalilin sunna dalilin ahlus sunnati akan wannan fassara li umurin sabida dalilai sabida al'amura kamar haka awwalan na farko liziyadati allati waradat suka ce akwai ziyada wata ruwaya da aka samu ƙari a cikin ta da tazo wa qultu sahahaha ba'd ahli al-ilm kuma wannan ziyada din na ce muku dama wasu cikin malamai sun inganta ta wa hiya qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma wali man walahu wa adi man adahu kaga wannan ya sake tabbatar da fassar ahlus sunna game da wannan hadisin ita ce daidai in an koma wannan ruwayar annabi yace allahumma ya allah wali man walahu wa adi kaga kalmar wali adi sai zamto ahlus sunna sai suka ce ya allah ka so wanda ya so shi ka ki wanda ya ki shi kaga kalmar kiyayya tana tazo kishiya kiyayya ita ce me soyayya kaga kalmar almuwalatu anan tana nufin soyayya ba shugabanci ba mafhum almuwalatu walmuadatu kamar kalmar almuwalatu da almuadatu hiya sharhun ita ce fashin baki liqaulihi ga maganar annabi fa aliyun maulahu fa hiya fi mahabbatin nasi لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه wannan kalma tana magana akan kaunar mutane ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda duk wanda yake son manzon Allah to zaka same shi yana son sayyidina Ali shine abinda hadisin yake nuna an gane ko thaniyan kaga kenan waccan ruwayar Allahumma wali man walahu wa adi man adahu ta sake fito da me annabi yake nufi da fa man kuntu maulahu fa aliyun maula nabiyu inna wuqufan nabi sallallahu alaihi wasallam tsayuwar da annabi yayi a gadir khum lam yakul li ajali aliyin ba fa ya tsaya bane saboda sayyidina ali kaga su sun nuna kawai annabi ya tsaya a gadir khum inda gaba dai alhazainan ne mararraba su ya tsaya ne dan ya nuna wa sahabbansa cewa bayan shi sayyidina Ali ne zai ci gaba da shugabanci da haka yace man kuntu maulahu fa aliyun maula na farko malam ya fara gaya mana kalmar maulahu din da suka fassara ba daidai suka fassara ta ba fassara ce ta san zuciya an gane sannan al'amari na biyu ma kwata kwata annabi ya tsaya a gadir khum ne dan hutawa ba saboda sayyidina Ali ya tsaya ba wa in kana aliyun yastahiqu zalika ko da yake sayyidina ali ya cancanci a tsaya annabi ya mutane bayanin waye shi ya cancanci haka amma maganar gas wa akthara ya ma fi haka radiyallahu anhu wa arda sayyidina ali ya cancanci a iya tsayawa a wani guri dan a fito da matsayinsa da darajojinsa da martabobinsa ga jama'a kai ya ma fi karfin haka amma gaskiya in ta zo a fade ta ba dan haka annabi ya tsaya a gadir khum ba dan saboda sayyidina ali bane in an ce ya tsaya dan saboda sayyidina ali ya cancanci haka ina fata an gane amma ba dan shi ya tsaya ba shine gaskiyar magana walakinnal qasda sai dai manufar anna wuqufan nabi sallallahu alaihi wasallam kana liraha annabi ya tsaya a gadir khum ne lirahati dan ya huta da shi da sauran sahabbansa an fahimci wannan dalilin tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a gadir khum ya tsaya ne saboda me na'am saboda hutawa was safaru dalilin mu akan haka sai yace was safaru min makkata ila almadina tafiya fa daga makka zuwa madina dawilun tana da tsawo sosai yastaghriqu khamsatan ila sab'ati ayyam tana cinye kwana biyar zuwa kwana bakwai fa a wancan lokacin tafiya irin ta abubuwan hawa na wancan lokacin domin ko a yau a yanzu idan mutum zai tafi daga makka zai tafi madina a mota karama sai ya ci awa 4 da minti 23 yanzu tafiyar da zaka dinga tafiya ba tsayawa sai kai awa 4 da minti 23 a karamar mota mai lafiya, karamar tafiya ce. Yanzu tafiyar awa 4 da wani abu kaman daga nan zuwa ina zai kai Abuja? Zai kai. An gane ko? Suka ce in kuma a bus ne mutum zai hau, ba karamar mota ba, bus zai kai awa 5 da minti 56. A bus daga Makka zuwa Madina awa 5 da minti 56. Idan kuma jirgin kasa mutum zai hau train, suka ce sai yayi awa 2 da minti 33. Sai yayi awa 2 da rabi da minti 3. Domin suka ce idan a mota mutum zai je, to kilomita 400 ne da 50.4. In a karamar mota mutum zai je, to tazarar tafiyar ta kai kilomita 450.4. An fahimta ko? Kilomita 450.4. Idan kuwa wato a sama mutum zai tafi, to tazarar tafiyar ta kai kilomita 339. Kuma duk wannan tazarar tafiyar suka ce in a mota ne ya kai mil 273, tafiyar ta kai mil 273. Saboda kaka dauka tafiya ce wadda kawai nan da nan za a je, daga Makka zuwa Madina doguwar tafiya ce. Shi yasa malai yace tana cinye kwana 5 zuwa kwana 7 daga Makka kan kaje Madina. Kaga dole sai ana yada zango ana hutawa. Ina fata an gane. Shi yasa sai malai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa tsaya ne a gadiru khum dan a dan huta, domin tafiyar akwai tsawo. Yastarihu fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktara min marra. Shi yasa irin wannan tafiyar Annabi yana hutawa fiye da sau daya. Ba iya gadiru kum ya tsaya ya huta ba, tunda tafiya ce ta kwanaki, da haka ya huta fiye da sau daya. Wa annabi sallallahu alaihi wasallam dhakkara an-nasa, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mutane bi kitabillah. Farko ba ma magana sayyidina Ali annabi ya fara yi ba, ya fara tunatar da mutane su rike littafin Allah, kada su yi wasa da shi. Sannan ya ja hankalin mutane game da ganin girman ahlul baiti, wato wa ahlul baiti, wa annahu yajibu an yakuna lahumul ihtiram. Annabi yayi bayani anan cewa wajibi ne a martaba su, wa tawqir a girmama su, wal ittiba a bi su aidan. Thumma ba'da zalika, to bayan duk annabi yayi wannan bayanin ne, nabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ma waqa, to anan ne annabi ya jeho masalar, ya ja hankalin sahabbai game da abin da ya faru bi sha'ani aliyyin radiyallahu anhu, game da al'amarin sayyidina ali radiyallahu anhu. To anan ne annabi ya ce man kun fa qala man kuntu maulahu fa aliyun maula. Kuna fahimtar wannan magana sala sala? An fahimci dalilin da yasa annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maula. An ziyada zango a gadiru khum, saboda gajiya irin ta matafiya a huta. To bayan ana hutawar sai annabi ya tashi yayi wata huduba, a cikin hudubar ya kwadaitar game da rike littafin Allah, ya kuma kwadaitar game da girmama yan gidansa. To anan ne ya jeho mas'alar abin da ya faru, tunda ya faru ne yawanci waɗanda suka yi korafe-korafen mun karanta a baya mutanen Madina ne, kuma yanzu su ne ake tare da su kadai. Ragowar mutanen sauran kasashe ba su ma san da wannan ba, sai dai su ji labari daga baya, dan sun tafi nahiyoyinsu, abin bai shafe su ba. Mafhum? To shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maula. Thalithan, al'amari na uku da zai nuna maka ma'anar wancan hadithin ba kamar yanda shi'a suke fassara shi bane. Dilalatu kalimatu maula, kalimatu maula, to mu kalli kuma kalmar maula din me take nunawa. Ita mu dawo kan kalmar maulahu, kalmar maulahu me take nunawa? Qala ibn al-Athir, a koma wajen malaman larabci. An gane ko? Babban malami wato Ibn al-Athir a cikin An-Nihaya fi Garibil Hadith wal Athar a mujalladin sa na 5 shafi na 228 ya fassara wannan kalma ta maula. Yake cewa al-maula ya kawo alar rab, kalmar maula ana fassara ta akan ar-rab ubangiji. Wal-malik ana fassara kalmar maula akan al-maliki mamallaki. Kalmar maula ana fassara ta akan al-mun'imi, wanda yayi wa wani ni'ima. Wan-nasiri ana fassara kalmar maula da mataimaki. والمحبي أنا فسر كلمة مولا دا مسوي والحليب أنا فسر كلمة مولا دا أبوكين كوانشي والعبد أنا فسر كلمة مولا دا باوا والمعتكي أنا فسر كلمة مولا دا ينتشن باوا وابن العم أنا فسر كلمة مولا دا تنبفن متن والسهر أنا فسر كلمة مولا دا سريكي أقول مغانا شوغاوا أشكين فسر وانا بابا مالا من لغاني ابن الأثير أشكين لتابنس النهاية في قريب الحديث كاقا معنا نوا الرب المالك المنعم الناصر المحب الحليب العبد المعتق ابن العم السهر ma'ana guda goma duk kalmar maula tana iya daukan wayannan ma'anonin guda goma kullu hadhihi duk waɗannan ma'anonin tudlikul arabu alaiha larabawa sukan fassara wannan kalma ta kalimatu maula da waɗannan ma'anonin guda goma kuma cikin ma'anonin da larabawa ke fassara kalmar maula babu shugaba a ciki in an koma harshen larabawa mu koman musu da yaran su to a larabci ba su fassara maula da shugaba an fahimta rabi'an na hudu alhadith shi kansa hadithin laysa fihi dilalatun alal imama kwata kwata babu wani abu da ya nuna shugabanci a cikin hadithin la'annan nabiy sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam law arada al-khilafata da khalifanci yake nufi da wannan hadisin da yana nufin sayyidina al-khalifansa ne bayan sa hadisin yana daukan ma'anar khalifanci to lam ya'ti bi kalimatin to da annabi ba zai kawo wata kalma ta hatamilu kullu hadhihi al-ma'ani da take dauke da dukkan wayannan ma'anonin ba allati dhakara ibn al-athir wa inda ibn al-athir ya ambata an fahimta ko wala kana al-aula da zai fi dacewa inda annabi so yake ce bayan ya bar duniya sayyidina ali shine khalifansa to ba zai zo da wata kalma mai harshen damo irin wannan ba mai dauke da ma'anoni da yawa da zai fi dacewa an ya kula annabi ya ce aliyun khalifati min ba'di annabi ba zai iya fadar haka ba yanzu inda cewa aliyu khalifati min ba'di akwai wanda zai ja akwai wanda zai zo ya dinga faman tada jijiyar waya dan me yasa Ali Abubakar ya hau ko Umar ko Uthman kafin Aliyu tun daga Aliyu shi karara annabi ya ce Aliyun khalifati kuma kai tsammanin ka da annabi yayi amfani da wannan kalmar ta Aliyu khalifati kana ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanda muka san su muke karanta tarihin su za su tsallake wannan su shugabantar da Abubakar ko Umar ko Uthman su kyale sayyidina Ali ba ta siwa mafhum da haka da annabi ya ga dama sai amfani da kalmar da falan daya ce ba ta daukan wani tawili da ya ga dama sai ya ce aliyun khalifati min ba'di au ko kuma ya ce aliyunil imamu min ba'di aliyu fa shine jagora bayana au ko kuma annabi yace idza ana mittu inna bad duniya fasma'u wa ati'u li ali ibn abi talib to ku bi ko kuma ji ku yi wa sayyidina ali ibn abi talib biyayya to duk wannan kalmomin da su annabi kuma da khalifancin annabi yake nufi to irin wannan kalmomin zai kawo ba zai kawo kalmar da za a zo ai ta rudani ai ta ainin wato sabani ba kanta walakin sai dai lam ya'ti an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalima annabi bai kawo wannan kalma ba al-fasila wadda za ta zama raba gardama allati tunhil khilafa wadda kwata kwata za ta hana wani sabani ma in wujida in ma an same shi abadan har abada wa inna ma qala abinda annabi yace sallallahu alaihi wasallam cewa man kuntu maulahu fa aliyun maula kalmar da annabi ya amfani da ita kenan sallallahu alaihi wasallam qala allah tabaaraka wa ta'ala to mallan zai kawo su ayoyi da yake nuna cewa yanzu in aka ce kalmar maula tana nufin shugaba to ya zaka fassara waɗannan ayoyi qala allah tabaaraka wa ta'ala ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace fal yawma لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الله تعالى يقول فاليوم أيو لا يؤخذ منكم فدية بزا أكرب وتفنساب دقا غريكو ولا من الذين كفروا بزا كما أكرب وتفنساب دقا واندسك كافرتا مأواكم النار مكومرك إتتي وطا هي مولاكم إتتي شغبركو أكذا فسرا هي مولاكم إتتي مسوي يركو إتكو كذابا وكاوننكو إتتا داتي دكو وبئس المصير كترجى مكوما انتزم وطا الله كتريم ينزقى كلمة مولا بتفسر بذات فسر شغبابا هي مولاكم إتتا داتي دكو fasammaha kaga anan annabi Allah ta'ala sai ya ambaci wuta maula ya kira ta da maula li shiddatil mulasaqati saboda tsananin damfararta da mannewarta walittihadi da haduwarta ma'al kufari da tare da kafirai ba sa raguwa wal iyazu billahi Allah ya tsare saboda yanda kodayaushe suna tare da ita ba sa raguwa sai aka ce hiya maulakum khamisan نبير الموالات وصف ثابت لعلي رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة علي رضي الله عنه الموالات جبنت الموالات كونا دسوية وصف وانو وتصفات ثابت تبتت لعلي سيدنا علي fi hayati rasulullah a rayuwar manzon Allah ya nuna yana son sayyidina Ali tun yana rayi wa ba'da wafati kalman maula soyayyan nan ta tabbata ga sayyidina Ali ba'da wafati bayan wafatin annabi wa ba'da wafati Ali kai mu'mine sun ci gaba da kaunar sayyidina Ali bayan wafatin Ali ma yanzu ga mu wajen shekara mu kusa dubu fiye da dubu da wani abu tsakanin mu da sayyidina Ali amma muna kaunar sa dan kalman maula ta tabbata ga sayyidina Ali kalmar ana kaunar sayyidina Ali wannan babu ja zamanin annabi yana raye sayyidina Ali maula wato mu'mine suna kaunar sa bayan annabi ya rasu ainihin wato sayyidina Ali kalmar maula tana nan a tattare da shi bayan shi kansa sayyidina Ali ya bar duniya kalmar maula tana tare da shi fa aliyun kana maulal mu'minin dan haka aliyu masoyin mu'mine ne fi hayatir rasul a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mine suna kaunar sa wa kana maulal mu'minin Aliyu ya kasance masoyin mu'minai ba'da wafatin Rasulullah bayan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam wa huwa maulal mu'minin sayyidina Ali kuma masoyin mu'minai ne ba'da wafatihi radiyallahu anhu bayan shi karan kansa rasuwarsa Allah ya kara masa yarda fa huwa al'ana maulana mu kai yanzu nan ma Aliyu mu maulan mu ne ban sani ba ko shi ba maulan sa bane amma mu kam har yau har gobe سيدنا علي رضي الله عنه مولانا كما قال الله تعالى كما يندى الله تعالى يتي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله تعالى يتي إنما وليكم الله الله نكوي مجقنشنكو الله نكوي مجقنشن الأمرنكو Allah ne kawai masoyinku wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗannan da suke tsayi da sallah wa yu'tuna zakata suke bada zakka wa hum raki'una kuma suna yin ruku'u suna masu yin ruku'u suratul maida aya ta 55 wa aliyun radiyallahu anhu min ru'usil ladina amanu kaga anan aka ce innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu ay majkuntan al'amarunku masoyunku shine Allah masoyunku shine manzon Allah masoyunku sune mu'minai to aliyu radiyallahu anhu min ru'usil ladina amanu yana daga cikin shugabannin waɗanda suka yi imani sadisan malai yace gaba ta shida law kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuridu alwali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin alwali shugaba lama qala maula da annabi ba zai ce maula ba an fahimta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin alwaliya to lama qala maula da sayyidina ali ba zai ce da manzon Allah ba zai ce maula ba walakin yaqulu wali sai amfani da kalmar wali fa kalimatu maula ita kalmar maula takhtalifu an kalimatu wali tana da bambanci da kalmar wali an gane ko da annabi cewa yayi man kuntu waliyahu fa aliyu walihi to kaga kalmar wali ita ce shugabanci mafhum kuma kalmar wali tana da bambanci da kalmar maula fal wali ita kalmar wali min al wilayati daga kalmar wilaya ce wa hiya al hukmu shine shugabanci amma al maula amma ita kalmar maula fa hiya min al walaya kaji bambancin root din kalmar in ka koma ita al wali daga al wilaya bi kasr al waw al wilaya ita kuma al maula root dinta daga alwalayatu hunalika alwalayatu lillah ko alwalayatu bi fathil waw akwai bambanci wa hiya alhubb ita kuma alwalayatu hiya alhubb wa hiya alhubb ita ce soyayya wan nusratu da taimako qala allah tabaaraka wa ta'ala allah tabaaraka wa ta'ala yace in tatuba ila allah faqad sagat qulubukuma idan kun tuba kun koma zuwa ga allah haqiqa zukatanku sun karkata wa in tazahara alaihi idan kuka ci gaba da hade kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da taimake keniya akan annabi fa inna allaha to ku sani allah huwa maulahu shine maulahu allah shine majibincin al'amarin sa allah shine masoyin sa allah shine mataimakin sa wa jibrilu da Jibril wa salihul mu'minina da mu'minai managarta na kwarai wal mala'ikatu mala'iku ba'da zalika bayan haka zahir su ma mataimaka ne min al mahabba wan nusrati wat ta'yid kalmar fa inna allah huwa maula kalman maula min al mahabba daga soyayya ne wan nusra da taimako wat ta'yid da karfafa ita kalmar ainin maula abinda take nufi kenan qala allah tabaaraka wa ta'ala an qaumi ibrahim alayhi salatu wa salam allah tabaaraka wa ta'ala ya fada game da mutanen annabi ibrahim alayhi salam allah yace inna awla an-nas bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin inna awla an-nas bi ibrahim mafiya kusancin mutane da annabi ibrahim lalladhina taba'uhu sune wadanda suka bi shi wa hadha an-nabiyyu da wannan annabin walladhina amanu da wadanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin allah shine majibincin al'amarin mu'minai kaga kalmar wallahu waliyu an sai kawo dawoma da kalmar ainin al-maula walam ya'ni hadha kaga wannan ayar bata nufin annahum humur ru'usu ala ibrahim domin allah ce inna awlan nasi kenan ka fassara kalmar maula da shugaba kenan sune shugabannin annabi ibrahim kaga walam ya'ni hadha wannan baya nufin annahum humur ru'asa sune shugabanni ala ibrahim akan annabi ibrahim bal huwa imamuhum wa ra'isuhum bal shine ma shugaban su kuma shine jagoran su amma sai Allah ya ce inna awlan nasi kaga sai ka ce mafiya cancantar ko mafiya kusanci mutane da annabi ibrahim sune waɗanda suka bi shi da kuma wannan annabin da waɗanda suka yi imani qala al-imamu shafi'i an hadith zaid imamu shafi'i ya faɗa game da hadisin zaid ya'ani bidhalika wala al-islam in kun tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaid bin haritha anta akhuna wa maulana lokacin da yake cewa yake cewa abin nan sayyidina Ja'far bin Abi Talib ashbahata khalqi wa khulqi, yace wa sayyidina Ali al-khalatu bi manzilati al-um, lokacin da aka fito za a tafi sai yar gidan sayyidina Hamza ta fito tana kiran su, sai kowa yace shi zai dauke ta. Sayyidina Ali yace shi zai dauke ta, sayyidina Ja'far yace shi zai dauke ta, Zaidu yace shi zai dauke ta. To da annabi ya ga kowa yana so ya dauki yar gidan sayyidina Hamza, sai yace kai sayyidina Ali ba za a baka ba, amma za a ba matarka, tunda matarka khala dinta ce. Al-khalatu bi manzilati al-um, ita yar uwa ko kanwar uwa daidai take da uwa, dan haka za a ba matarka. Kai kuma Ja'far bin Abi Talib kai hakuri, ashbahata khalqi wa khulqi, kai kama da ni a halitta, kai kama da ni a dabi'a, kaga an rarrashe shi. Kuma sai annabi ya juye ce kai kuma Zaidu anta akhuna, ai kai dan uwan mu ne, wa maulana, kuma annabi ya ce wa maulana, kai shugaban mu ne kenan. An fahimta ko? Yawa, shi ne Imam Shafi'i ya sake kawo maka wannan game da hadisin Zaid. Ya'ani bi dhalika yana nufin anta akhuna wa maulana, yana nufin wala al-islam. Wala a ce ta musulunci, kauna irin ta musulunci. Kama qala Allah ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala ce dhalika, wannan kuwa bi anna Allah maula alladhina amanu. Saboda cewa hakika Allah madaukakin sarki shine maulal ladina amanu, majibinci masoyin wadanda suka yi imani. Wa annal kafirina, su kuma kafirai, la maula lahum, ba su da masoyi, ba su da majibincin al'amari. Fal hadithu la yadullu ala anna aliyyan radiyallahu anhu huwa al-khalifatu. Adun kula dai wannan hadithin na man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, ga duk wanda ya rike wannan hadithin a matsayin hujja da dalilin da ke nuna sayyidina Abubakar kwace yayi, Umar shi ma kwatan mulki yayi, Usman shi ma haka, sayyidina Ali shi ya fi cancanta, me hujja a ce ai annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, to hakikanin al'amari wannan hadithin babu ta inda yake nuna cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu huwa al-khalifatu, shine khalifa ba'da rasulillah, bayan manzon Allah. Wa inna ma yadullu, abinda ma hadithin yake nuni, ala anna aliyan waliyun min awliya'illah, abinda hadithin ma yake nuna aliyu masoyi ne daga cikin masoya Allah, wali ne cikin waliyan Allah. Tajibu lahul muwalatu, wanda ya zama wajibi a kaunace shi, wa hiya almahabba, wanda almuwalatun da aka ce man kuntu maulahu fa aliyun maula, tana nufin soyayya, wan nusratu da taimako, wata ayid da karfafa. Mas'ala ta fito, to zamu tashi almabhathu sani, ita ma wata mas'ala ce, alkisa wa ayatul mubahala insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya bamu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.